daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki ke ci gaba da neman wanda za a tsayar a matsayin mataimakin dan takararsu, mabiya addinai manya guda biyu, musulmi da kristoci, na kira da babbar murya da a yi taka tsantsan wajen nemo wa Bola Ahmed Tinubu mataimaki. A lokacin da yake bayyana damuwarsa ga manema labarai, Bishop Edward William Chanomi na majami'ar Prince Chapel International Church da ke Abuja ya yi tsokaci cewa,
"Kin duba tarihin Nigeria ba yau ba ne kin duba, either Christian president, vice Muslim. So haka yake tun daga fari. To yanzu ya za za canza. So yankurin din da suna kawo bai zai mana kyau ba, bai zai kawo mana damuwa. Kin duba crisis da muke samu a cikin nan Nigeria yanzu, religious crisis ne mainly, the tribalism da wadatin saka. Yanzu an kara wannan kuma zai kara kawo dabri cewa na country din gaba daya na Nigeria gaba daya. So bai zai kyau ba. Ai bar su yanda yake yi da. Kin duba Basanjo Christian ne, deputy shi Muslim Atiku kuma ka ba. Sannan kuma Yaradua ya doka ko? Ya zama shugaban kasa ko? Shi Muslim ne, deputy din shi Christian ne, Goodluck Jonathan. Sannan Jonathan kuma laza bashi zarafi ya shiga, ya zama shugaban kasa shi Jonathan, deputy kuma ya doki Namadi Sambo. So haka abun yake. To yanzu Buhari ya shiga, ya doki Osibanjo, Osibanjo Christian ne kuma pastor ne. Ko ba ka ba? Inga abun ya daidai ta haka, amma zana wani tantan zabu kuma zai kawo damuwa.
Shi ma tsohon mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawara a harkokin addini da aikin haji, Halliru Abdullahi Maraya, yana ganin tsayar da 'yan takara mabiya addini ɗaya ya sabawa koyarwar addinin Musulunci.
To bambancin ko da ya kamata a kula da shi wanda yake yawan kawo tashin tashi na shine na addini. Saboda haka yadda suka lura da bambancin shi, ya dan arewa ya dauko mataimakin shi dan kudu ya dauko mataimakin shi dan arewa, to haka nan ya lura da bambancin addini. In shi musulmi ne ya dauko mataimakin sa wanda ba musulmi ba, in shi ba musulmi bane ya dauko mataimakin sa musulmi. Wannan shine zai ciyar da Najeriya gaba a wajen hadin kai har mu samu ci gaba.
Me yasa kace haka, ganin cewa ai an taba yi a wannan kasa kuma akai zaben nan lami lafiya?
To ai da aka yi ma saboda shi Ubangiji yana cewa inna la yuzlimu mithqala zarra, Allah baya yin zalunci ko dai da kwaya zarra. Ko lokacin da aka yi musulmi mataimakin shi kuma musulmi, zaki ga Allah ya dubi wannan abin cewa an zalunci wasu domin wasu basu so ba, da haka ma gwamnatin bata kafu ba.
Shi ma tsohon shugaban matasan kristoci kuma sakataren kungiyar Arewa Transformational Leaders, Pastor Simon Doli, ya ce akwai abin dubawa a irin wannan mataki da jam'iyyu ke kokarin yi a gabanin zaben shekara 2023.
In kin lura yanzu nan gwamnoni krista guda 20 ne krista a Najeriya, gwamnoni krista guda 20 ne, musulmi 16 ne. Sai a ce ai muslim zai yi kuma zan cin zabe yanzu gwamnoni ake amfani da su, su ne da resources a hannunsu, su ne da security, su ne masu komai. Sai a ce za a yi siyasa a ce wai musulmi zai yi, kuma kamar shi Uzo Kalu wanda yana fita yake ce wai matan Tinubu ita pastor ce mene. A constitutional Nigeria ba wani role da aka ba first lady. Duk wanda yake ce ma Tinubu ya muslim baya son shi da arziki.
Kungiyoyin addinan biyu sun ce kalubalantar wannan mataki na tsayar da 'yan takara daga addini iri ɗaya ya nuna suna kishin ci gaban ƙasar da al'ummar ta ne baki ɗaya, domin yin haka ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.